Ar-Rahim muna cikin sallar janaza da yadda ake yin ta da addu'o'in da ake yi idan mutum ya zo sallar janaza zai kabbara gudu kabbara ta farko yayi godiya ga Allah alhamdulillahi allazi amata wa ahya walhamdulillahi allazi yuhyil mauta lahu al'azmatu wal kibriya wal mulku wal qudratu was sana wa huwa ala kulli shay'in qadir sai kare kabbara ta biyu sai ya salati ga annabi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid to sai kai kabbara ta uku in kai kabbara ta uku to ga addu'a da zaka nan zamu tashi sai kace Allahumma innahu abduka Allah wannan bawanka ne wa ibnu abdika dan bawanka wa ibnu amatika dan boyarka anta khalaqtahu wa razaqtahu kai ka halice shi kan bashi arziki wa anta amatahu kuma kai ka karbe shi wa anta tuhihi kuma nan gaba kai zaka ƙara raya shi wa anta a'lamu bi sirrihi wa alaniyatihi Allah kafi musannin oyen shi da bayyanan shi ji inaka ga mu mun zo wajen ka shufa'a alahu muna neman ceton dan uwan mu ka asa shi wuta Allah Allah asa shi aljanna fashfi'na fihi Allah ka ba mu ceton shi ashe duk wanda ya mutu an ka kai shi makabarta aka rufe ba a bai sallah ba akwai matsala saboda akwai hadari ko a sashi aljanna ko a sashi wuta amma idan an mai sallar janaza to Allah zai ce o hadda wani an ka zo ah hadda wani hadda malam wani kai 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 lalle to kamun kafa ya girma to mala'iku na abash ya ci bilis a kai shi aljanna to shi sa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda mutum 40 suka yi masallah kusheda mai arziki ne kusheda dan aljanna ne saboda mutum 40 ba su zuwa neman bukata ga Allah Allah ya ki musu to shi Ibrahim radiyallahu anhu a tiriya da tafsir ya fitar da wani ilimi mai tsada yace idan ba ku kai ku 40 ba ku 12 ne ko ku 15 to madadin ku layi guda to kai ku yi ma Allah layi guda sai ku layi biyar layi uku mutum biyar mutum biyar mutum biyar ana son yawan sahu ga sallar janaza amma ku 15 ne sai ku kai sahu guda to Allah kila ba zai taurare ku ba amma sai ai sahu na farko mutum biyar sai a dawo ai wani sahu na biyu mutum biyar sai a ƙara wani sahu na uku mutum biyar to kaga ga liman gagawa sannan ga sahu daya biyu har uku kai dimmi suka so gafara suka so ga dan uwansu to Allah ga an kai sahu daya biyu uku sai ce mala'iku a tura shi aljanna to amma in kun yi layi guda ba garanti ba dole tunda ba ku kai 40 ba to shi Ibrahim shi ya bada wannan mafita in kun kai ku 40 ba matsala ko layi guda ne in ba ku kai ku 40 ba to ku sasanta kanku ku yi dubara ko da layi uku din sai ku dan haka mun zo muna neman ceto ga dan uwan mu fashfi'na fihi Allah ka ba mu ceton su Allahumma ya Allah inna nastajiru muna neman tsari bi habli jawarika da igiyar makwabtakarka lahu ga wannan dan uwa namu innaka zu wafa'in kai mai cika alkawali ne wazimmatan Allah kai mai alkawali ne Allahumma qihi Allahumma qihi qihi kaga larabci ne qihi Allah ka tsare shi min fitnatil qabri daga fitinar qabri wa min azabi jahannama daga azabar wuta Allahumma ghafir lahu warhamhu Allah kai mai gafara Allah kai mai rahama so malam murtaza radiyallahu anhu duk sanda kai rasuwa anan zawiya zaka ji ya ce za mu yi madan uwan ku sallah wanda ya iya addu'a yayi wanda bai iya ba da kabbara ta dai da kabbara ta biyu da kabbara ta uku da kabbara ta hudu sai ya ce Allahumma ghafir lahu warhamhu Allahumma ghafir lahu warhamhu shi dai dai to amma wanda an malami yayyabo ga Allah kabbara farko yayi salati ga annabi kabbara ta biyu yayi addu'a ga mamaci kabbara ta uku yayi addu'a ga sauran musulmi kabbara ta hudu to ga samun wanda ba su yi addu'a ba sai a ce su ce Allahumma ghafir lahu warhamhu in mace ce Allahumma ghafir laha warhamha Allah kai mace gafara ka ji kanshi wa'afu anhu kai mai rangwame wa'afihi ka bashi lafiya wa akrimu nuzulahu Allah ka girmama masaucin shi wa wasi' madhalahu ka yalwata wajen da za a sashi cikin ramin kamari idan an sami arziki a cikin ramin kabari Allah ya samu ne Allah zai ce a bude kabari ne gabar da mu kudu da arewa iya gani shi sai a bude mai taga gida ne na aljanna a rike yi mu order da yan itacen aljanna Allah kawo mai naci bai da yunwa bai da kisa bai da matsala wa ga silu Allah ka wanke wannan mamaci bima'in wasalji da ruwa da kankara wa barjin da raba wa naqihi min adh-dhunub Allah ka tsarkake shi daga zunubi wala khataya da kurakurai kama yunan kasawbul abyad yadda ake tsarkake farin tufa min adh-dhunub daga dinci wa abdilhu dar Allah ka bashi gida khairan min dari yafi gidan da ya bari a duniya wa ahlan Allah ka bashi sabbin iyali khairan min ahlihi wanda sun fi iyalin da ya bari wa zawjan Allah ka bashi mata khairan min zawji wanda sun fi matan shi na duniya Allahumma in kana muslimin Allah in wannan da muka zo muna magiya muna kamun kafa ka gafarta mai in kana muslimin in na kwarai ne fa zid fi ihsani to ka kara a cikin tausata wa shi wa in kana musi'a in mai muna nawa ne mugun bawa ne fata jawas Allah ka kauda kai an sai a ciki ga miyagun ayyukan shi alhamdulillah sai dan washa